Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na yau Alhamis, 22 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labaran duniya.
A yau Alhamis ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi. Biyo bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa yayi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma karamin sibiri bayan birnin.
To kanin labarin kenan, bayan kashi na farko na labarin duniya, za ku ji cewa Amurka ta tallafa wa jamhuriyar Niger da allurar rigakafin coronavirus.
Sunan shugaban kasa, sunan shugaban gwamnati, muna kai godiyanmu ga duka masu kama muna na facility COVAX. Muna kai godiyanmu ga gwamnatin Amerika.
A Najeriya kuma hukumomi ne suka yi karin haske kan kuɗaɗen asusun ajiyar kasashen waje da ake kira foreign reserve.
La America biliyan 35 wasu kuɗaɗe ne da suka shigo na ƙasa wanda na masu businesses ne ba wai na ƙasa ne na musamman ba ko kuma wasu kaddara ma na wasu da suka aje so ba wai duka ne na kuɗin ƙasa ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a kashi na farko na labaran duniya.
Alhamis ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi. Biyo bayan wani daɗaɗɗen bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa a wani shirin barkwanci da aka kafa a dandalin sada zumunta. Seiko Hashimoto, shugaban kwamitin shirya wasannin Olympics a Tokyo, ya ce kwamitin ya gano cewa Kobayashi ya yi amfani da kalaman barkwanci kan tarihin nan na ban takaici a wata sanarwa ta ban haƙuri. Kobayashi, sanannen ɗan wasa kuma darakta a Japan, ya nemi afuwa ta ƙashin kansa bayan da aka kore shi. Kowane mutum komai fasaharsa ba shi da hurumin da zai yi izgili ga waɗanda kisan gillar Yahudawa ta shafa, a cewar Rabbi Abraham Kopa, shugaban sashe kuma daraktan cibiyar Wusental ta Amurka masu kare haƙƙin Yahudawa. A halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 a gasar Olympic ya haura 91 a yau Alhamis, bayan da aka samu sabbin kamuwa guda 12 wanda ya hada da 'yan wasa da kuma ma'aikata waɗanda suke zaune a garin da ake wasan. Adadin sabbin kamuwa da cutar da ya zo ne daidai lokacin da aka shiga zagaye na biyu na gasar, wanda aka shiga rana ta biyu da mata suke buga ƙwallo da ake tafiyewa da hannu a filin wasan ƙwallon sanda na baseball da ke Fukushima Azuma. Wani babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa ya yi mamaki da jin cewa hukumar lafiya ta duniya WHO tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Mataimakin ministan hukumar kiwon lafiya na ƙasar China, Zheng Yizhen, ya yi watsi da batun cewa cutar ta bulle ne sakamakon barin da aka yi a ɗakin binciken kwakwa. Ya ce wannan labari ne mara tushe. A makon jiya, hukumar lafiya ta duniya ta ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukuncin cewa babu alaƙa tsakanin annobar da kwararar cutar corona daga ɗakin binciken kwakwan na ƙasar China. Zheng ya ce ɗakin binciken kwakwan birnin Wuhan ba shi da ƙwayar cutar da za ta iya kama mutum kai tsaye. Sannan ya ce China ta sha bayyana hakan kuma ba ta amince da shirin na WHO ba. A jiya Laraba ne, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce zai ci gaba da ganawa da China a wani yunkuri na daƙile shigowa da miyagun ƙwayoyi da ake shigo da su Amurka ta hanyar Mexico. Biden ya yi wannan jawabi ne dai a wata fitowa cikin wani shiri da yayi da gidan talabijin na CNN a garin Cincinnati inda yace yaki da wannan kwaya ta opioid zai zama yana da muhimmanci a ƙara mutane a sashen shari'a domin taimakawa wajen shawo kan matsalar an yi la'akari da cewa kwayar fentanyl ta rubanya kwayar heroin da kashi 50 zuwa 100 a ƙarfi tsohon shugaba Amerika Donald Trump ya yi ta magana akan batun kalubale da ake fuskanta a fannin lafiya a Amerika da miyagun kwayoyi da suka hada da opioids da kuma fentanyl suka haddasa tsohon shugaban da ya yi ta zargin kasar China da ke kan gaba wajen shigo da kwayar fentanyl ko kuma saida sinadarin ga kasar Mexico daga inda masu safarar miyagun kwayoyin suke shiga da su Amerika
an jima kadan Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu hukumomin jamhuriyar Niger sun karbi wani rukuni na tallafin allurar rigakafin COVID-19 samfurin Johnson & Johnson a matsayin wata gudunmuwa daga gwamnatin Amurka a karkashin shirin COVAX mai hangen samar da rigakafin wannan annoba ga kasashe masu karamin karfi wakilin muryar Amurka ya mai Sulemu Mini Barma ya aiko mana karin bayani
kimanin allurai 15,200 ne samfurin Johnson & Johnson suka sauka a filin jirgin saman Jore Hamani ne mai a yammacin jiya Laraba wanda ke matsayin rukunin farko na tallafin da gwamnatin Amurka ta kuduri aniyar baiwa jamhuriyar Niger domin rigakafin annobar corona
aujourd'hui 21 juillet 2021 constitue un autre pas franchi
wakilin hukumar OMS ko WHO Madam Blanche Anya na cewa wannan rana ta 21 ga watan Yuli wani lokaci ne da aka kara samun ci gaba a yunkurin da gwamnatin Niger ta sa gaba wajen ganin ta yi wa al'ummar kasar rigakafi
la disponibilité des stocks en vaccin contre la COVID dans le pays
wannan tallafi da ke zuwa a wani lokacin da ake kara samun kullar sabon nau'in kwayar cutar corona a wasu kasashen waje zai taimaka wa Niger wajen karfafa matakan rigakafi in ji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Iyasu Idi mai nasara lokacin da yake karbar wannan tallafi
mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan kasar mu ba ya shigo nan Africa kenan ba mu da nisa ga wannan launin kuma shi ko wannan launi in ya shiga yau shi yau baya da maganin shi guda ne a zo ayi shaushawa Allah ya sa gwamnatin kasar America ta ba kasashen mu magani shaushawa ce wadda muke jin ana fadin ta ba mu sa tsammani ma tana zawa nan ba Allah ya waisa ta zo Johnson da Johnson sai mu ce abun alfari ne gare mu kuma abinda muke hwata mutane su hito su yi wannan shaushawa ita dai ke isa mutane su ta cudanya da sunan shugaban kasa sunan shugaban gwamnati muna kai godiyan mu ga duka masu kama muna na facilitate COVAX muna kai godiyan mu ga gwamnatin America.
Nasa jawabin jakadan Amurka Anishar Eric Witika ya ce
C'est clair, c'est une obligation humanitaire. C'est clair.
A fini take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jin kai kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaki da cutar corona. A watan Maris din da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan Niger bayan isowar wani tallafin allurar samfurin Sinopharm na kasar China kafin daga bisani a karbi wasu alluran AstraZeneca a karkashin shirin COVAX sai wannan wanda kasar Amurka ta bayar samfurin Johnson & Johnson 15,200 daga cikin 300,000 da gwamnatin kasar ta yi alkawarin bayarwa rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar Niger na yammacin jiya Laraba ya ce daga cikin mutane 15,594 da suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar annobar a watan Maris na 2020 kawo yau mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu wato 15,292 daga cikin su sun warke yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa Sulemu Mini Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Hanifa da labaran duniya kashi na biyu
masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma na masu neman yanci sun nuna damuwarsu akan yadda aka sawa ƴan jarida 180 a fadin duniya ido da wata manhajar bincike ta soji da aka kera a Isra'ila kamfanin Isra'ila mai zaman kansa na NSO ya sayar da wata na'urar leƙen asiri ga gwamnatoci da waɗansu gwamnatocin ake amfani da su wajen farma 'yan jarida a cewar masu rajin kare haƙƙin. Har ma an yi amfani da na'urar akan wasu shugabannin gwamnatin da suka hada da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Macron ya yi kira da a yi bincike kuma Isra'ila ta ce ta kafa kwamiti domin bincike. Kamfanin NSO ya ce na'urar da an yi ta ne domin taimakawa wajen kama wasu masu aikata miyagun laifuka da kuma 'yan ta'adda. Sai dai wani binciken ƙasa da ƙasa da wata cibiya a ƙasar Paris da kuma ƙungiyar Amnesty International suka fara gudanarwa da ake kira da Pegasus Project ya gano cewa na'urar ana amfani da ita ne kan ƙasashe 10 zalla saboda farma 'yan jarida da kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Ana musu kutse cikin wayar salula, har ma ana amfani da kamarorinsu. Yau kasar Norway ta cika shekara 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani karamin tsibiri bayan birnin. Prime Minister Erna Solberg ya fada a jawabinsa wajen taron tunawa da mamatan cewa abin da ya faru a Oslo ranar hari ne kan demokaradiyya. Waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da dangin mamatan suna daga cikin waɗanda suka halarci taron tare da yarima da sarauniyar ƙasar Norway. Anders Breivik, wanda ya kai harin, yana gidan yari bayan an yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru 21 saboda harin. Za a iya ƙara wa'adin zaman gidan yarin idan aka kyautata zaton zai ci gaba da zama da hatsari ga al'umma.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Rahotanni daga babban bankin Najeriya suna nuna cewa an samu raguwa a asusun kasar waje da Najeriya ta mallaka daga dalar Amurka biliyan 35 zuwa dalar Amurka biliyan 34 duk da hauhawar kuɗin gangar ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Kuma wannan shine raguwa mai yawa da aka samu a karan farko cikin shekaru hudu. To sai dai ministan kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed ta bayyana wakilin sashen Hausa Madina Dauda cewa labarin ba gaskiya bane ga yadda hirarsa ta kasance.
Asusun kasar waje da kuke da shi ya kai dalar Amurka biliyan 35 kusan yawan bashin da kika ce ake bin Najeriya. To menene amfanin wannan asusun kasar wajen da kuke aje da shi da ba za ku iya diba daga ciki ku yi ayyukan da kun ci ba shi?
To ai Madina, kin san aikin gwamnati da kuma safara kowace ƙasa zaka shigo da kaya, zaka fitar da kaya. Darajan ƙasa shine darajan wannan yawan kuɗin da kake aje da su. Ana so ya zamana cewa kana aje da kuɗi wanda za su kai akalla in ya ƙasa ba kyau akalla na wata 6 na buƙatan da zaka yi amfani da su na safari ko na shigo da fitowa. So in yayi ƙasa saki ga ƙasa tana cikin matsala kenan. Wannan kuɗi suna tattare ne a babban bankin Najeriya. Duk wani ƙasa da za a ce tana da darajar arziki ana duba wannan yawan kuɗin da ta tara. Wasu kuɗin da ke cikin wannan dalar Amerika biliyan 35 wasu kuɗaɗe ne da suka shigo na ƙasa wanda na masu businesses ne ba wai na ƙasa ne na musamman ba ko kuma wasu kaddara ma na wasu da suka aje. So ba wai duka ne na kuɗin ƙasa ba amma ana kirga su duka a cewa kuɗin da kake ƙasar Najeriya kenan. So idan muka bari yayi ƙasa ya fi ƙasa da 30 zai samu cikin matsala. Kin san kana wani bisu da za a bude abinda ake cewa letter of credit da two trade lines daga nan ne zaka biya abinda ka saya in kuma zaka sai da wani abu daga nan ne kuɗin za su shigo.
To shi yasa kenan yanzu ya dan saukan aka ce ya
kai wata sa'a zake
Amurka biliyan 34.
Dama ai yana sama yana ƙasa. Idan kin san nan ƙasan kuɗaɗen mu na shigowa wanda suka fi yawa shine kuɗin sai da man crude oil. To idan kasuwan crude oil ta yi ƙasa sai ki ga shi ma ya yi ƙasa. Idan ta hayayyafa sai ki ga shi ma ya tashi.
Yanzu dai kina ta bayanin cewa tattalin arzikin Najeriya yayi karfi daidai gurgurdu
ya fara karfi ya fara karfi bai kai irin karfin da muke so ba dan yanzu kam GDP din mu na wannan quarter na wannan shekarar 2020 quarter na farko da 2021 report din da muka yi GDP din is 0.51% kin ga bai ma kai kashi 1 cikin kashi 100 ba kenan burin mu shine a economic recovery and growth plan din mu da wannan tsarin da muke wannan sabo na gaba shine zamu kokari kasa har ta kai GDP 7 cikin 100 7% kenan so kin ga akwai sauran tafiya kenan namu burin kenan namu target din kenan so har yanzu ba mu kai 1 ba muna fata shi a ƙarshen wannan shekara shekara za ta kare akan 2.5% kashi 2.5 cikin 100 to kuma nan da zuwa shekaran 2024 za mu kai kashi 7 cikin 100
Ministan kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad kenan a hirarsa da wakilin mu Madina Dauda kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibiti Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masu sauraron barka da wannan lokaci
ko zaka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan matsanancin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci
bari mu fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare ne yana dan dama misali wanda akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma wadanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da karfin jiki ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abinda ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abinda ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na ban na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar har ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma yayi baki kamar bakin Coca-Cola ko shayi wanda ya baki matuka sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta dainai fitsarin da ya kamata koda ta yi ta dainai ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutun ya samu rawayar ido wato jaundice sai idan shi yayi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewa ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne
a menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe to shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka alamomin sa yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa frustration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an daga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai an mai koda yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini yayi kasa matuka za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal za a ga idanu yayi fari matuka za a ga yana numfashi sama sama ko yana fitar da yawu mai kumfa kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauron nan saboda haka wasu bangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadarai ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alamar cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a dauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi yayi matukar kasa da bukatar sai an yi mai karin jini wanda kodar shi ta samu matsala akwai matakan da za a dauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta yawa mara lafiya
to likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti
to taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a dauke shi a kwantar da shi ba lallai sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti daya da aka bata yana da hatsarin matuka
wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa
to illolin za su iya kasancewa da yawa idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayan su kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari in ba a dau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa wasu ala'alla kafin a je asibiti suna iya mutuwa wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu saboda ala'alla an shiga halin da koda an yi maganin abinda Bature ke cewa irreversible state ba za a iya canza abinda ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwan nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samun matsala kodar ta lalace sai ka ji ana maganar cewa sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi
rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro mutanen da kawai suke da rigakafi ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a kasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su yi tafiya su shiga kasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin irin wannan kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su kuma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro. Sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin tayi kasa akan iya ba su magunguna domin karewa. Amma ga wanda bai fado cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kamar kariyar zazzabin cizon sauro ne. A tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda ya mani yara ko manyan asa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya ciza shi ba. A takaice kenan daukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi. Sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a dauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada bata lokaci.
To likita ya za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a Najeriya?
To a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin sauro cizon sauron wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98% na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. Duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani zaka ga akan samu wannan matsala akai-akai.
Kama su sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawa Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce BOA Hausa domin shigo filin ne domin mu yi wa ma'aikatan ku barka da sallah. Sannan kuma mu yi godiya akan namijin kokarin da kuke mana na baiwa masu sauraron ku damarmakin isar da sakonnin su a sassa daban-daban na fadin duniya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kara ɗaukaka mana tashar Amurka mai dimbin falala da tarin albarka, sannan kuma ya kara wa ma'aikatanta lafiya da nisan kwana don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito ne daga Comrade Abubakar Salisu Arikime, jihar Yobe, tare da Musa Adamu Guru, suka ce salam biyoyi Hausa. Muna fatan Allah ya sa kaddamar da wata sabuwar manhaja da za ta baiwa al'ummar Najeriya damar tonan sigili kan masu laifukan cin hanci da rashawa a Najeriya da hukumar EFCC ta yi haka ta cimma ruwa domin dai an dade ana tafkaruwa kasa tana shanyewa. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barikin Lagi ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika fuskantar karancin abinci a Najeriya ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba, garin yadda a kullum yan bindiga ke kara mamaye sassan kasar tamu kuma abin takaici gwamnati ta hana a shigo mana da kayan abinci. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, suka ce masu magana sun ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa. Muna kira ga hukumomin kasar mu Najeriya su tashi tsaye wajen daukar matakan kare afkuwar ambaliyar ruwa, ganin yadda matsalar ta fara yi wa wasu kasashe barna. Da fatar Allah ya sa a dace. Sakon mu na karshe ya fito daga Aliyu Muhammad dan Fulani, jihar Zamfara, yace salam biyoyi Hausa. Hakika cutar tamowa da ke yi wa kananan yara kisan kiyashi a jihar Jigawa abin damuwa ne. Da fatan mahukuntan jihar za su gaggauta daukar matakan shawo kan wannan mummunar cuta da ke yi wa kananan yara katsalandan a rayuwarsu. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi biyo bayan wani dadadden bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa yayi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo
da wani kuma karamin tsibiri bayan birnin.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da take yana gabatarwa, sai kuma Jul Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.